A bara, Ghana ta lakumi kimanin miliyan 560 na dalan Amurka wajen shigo da shinkafa daga kasashen ketare, abinda wasu masu ruwa da saki suka ce akwai damuwa matuka musamman a daidai lokacin da kasar ke fama da matsalan tabarbarewar tattalin arziki. To ko me ke sanya Ghana dogaro da kasashen ketare wajen shigo da shinkafa duk da cewa kasar na da wadatattun filayen noman shinkafa? Jafar Dankobiya, mai sharhi kan harkar noma, kana babban jami'i a hukumar da ke nazari akan shuka ta kasa, ya ce
duk wanda ya san noman shinkafa ya san shinkafa ba ta taba yi sai da yawan ruwa, saboda abinci ne da ke amfani da ruwa fiye da amfani da take yi da taki. Na biyu, manoma fiye da kashi 70 suna amfani da irin da kakanninmu, yau mu ce kamar shekara 30, suka yi amfani da shi a gonannakin su, har wa yau shi muke amfani da shi. Alhalin ilimi ya je nisa, yau ana shuka shinkafa daya ya baka lunkin abunda za a girbe na local rice da mu muke shukawa anan. Manoman da kansu suna da rashin ikon da za su sai taki, cince ba kudi hannunsu. Amma babban abunda ya sa muna shigowa da abinci daga kasan waje, muna da abunda ake ce ma dandano, wanda dukkan mu masu jina duka suna cin abinci, musamman shinkafan da ke da dandano mai daɗi, sa'annan yana da kamshi. Yasa sababbin irin shinkafan da ake yi yau ana shukawa muna kiran su long grain aromatic, shine mai sawo kuma mai kamshi. To abunda nan ba mu yi kokarin yi kenan ba, sai yasa koya ka aje abin shinkafan Ghana, ka aje wanda ake shigowa da shi, mutumin Ghana zai yi tuna, zai yi aure, kowa na neman shinkafan da in aka ci ba a zubarwa. To wa'anga ababai suka sa yau muke kashe makudan kudi muna shigowa da abinci.
To ko shin wani tasiri lakumai zuzurutun dalolin Amurka daga asusun ajiya ta babban bankin kasar domin shigo da shinkafa ke yi tattalin arzikin kasar Ghana? Wannan ne tambayan da na yi ma Dr. Najib Ibn Hassan, mai sharhi kan harkan tattalin arziki.
Lokacin da kasa ke iya ya shiga kanshi, to abin damuwa ne, don yanzu ka duba ina cin abin sakamakon CDI ke ta mutuwa, dollar na hawa, saboda kowane lokaci za a ji a kawo abinci ana neman dollar. To bi ma neman dollar ya yi yawa, ya fi yawan dollar cin kasuwa. To in ya kashe kuma CDI na faduwa, dollar na tashi. To wannan kuma da abin damuwa ne, sai ya bar pressure zo kan central bank, kowane lokaci kuma da reserve a ta kudi a nemi dollar a ba masu wanda za su kawo kaya daga waje.
To sai dai a wani bangare na ba da gudunmuwa wajen ganin Ghana ta shawo kan wannan matsala na tsaron abinci, kasar Isra'ila ta shirya wani taro tsakanin manoman shinkafa a Ghana da na kasar Isra'ila a Accra, babban birnin kasar Ghana, inda suka tattauna kan matakai da dama. Sai dai a gefen taron, jakadiyar kasar Isra'ila a Ghana, Shamit Sufa, ta faɗa wa manema labarai
introducing very interesting solutions.
Mun shirya wannan taro ne domin taimako da matakai wajen magance matsaloli musamman na sauyin yanayi cikin harkar noma da fasahar zamani da kirkire-kirkire domin samar da ci gaba ta fannin noma musamman na shinkafa. Wannan matakin zai shafi Ghana da ma nahiyar Afirka gabaki daya, hakan ya baiwa Ghana damar yin dogaro da kai tare da bada gudunmuwar rayi ci gaba mai dorewa ta majalisar dukkan duniya.
Climate African needs and the needs in Ghana.
Mahalartan taron da sun nuna farin cikin su bisa wannan mataki da kasar Isra'ila ta dauka na taimakon Ghana, inda suke cewa wannan ya taimaka sosai kasar ta yi dogaro da kai. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.